صلى الله النبي الكريم على آله حق قدره ومداره العظيم شيء قبل كراتم منا صحيح البخاري منا شكين أبواب كتاب تكفير الصلاة زام تاشي باب الصلاة التطوي على الهماري نعم babi kenan hukuncin sallan nafila akan jaki haddathana ahmad bin sa'id qala haddathana habban qala haddathana hammam qala haddathana anas bin sirina
qala
anas taqabbalna anas min jinatin min ash-sham falqina bi anas tamri in anas dan sirina dan uwan muhammad dan sirina mutanen basara yake cewa mun fuska wato mun tari anas dan malik hina kadima mina shami a yayin da ya dawo daga kasar sham wato lokacin ya je kasar sham ne shi anas domin ya kai karar wannan ya sun wanda ya kashi ibnu zubair hajjaji yawa ya je ya kai ya kararsa irin abin da hajjaji yake yi na zalunci da abubuwa to ya kai kai kararsa can sham gurin abdul malik amirul mu'minina to bacin ya je ya dawo to sunan su dan silina suka ce sai suka je suka taro shi yawa sai suka haɗu da falak yace sai muka haɗu da shi a guri da ake cewa ainu tamri yace inji anas dan silina yace sai naga anas yana yin sallan nafila akan jaki wajuhu min zaljan alhalin fuskarsa kuma tana kallon wannan jefan wato hagun alqibla yawa shine zai zamo arewa kenan yana kallon arewa shine an yi samu kibla ta hagun alqibla sai nace kamar shi Anas bin Malik yana ganin inkarin haka ah ga yana sallan nafila akan jaki kuma gashi ba alqibla yake kallo ba jakin sai yace na gan kana sallah ba kana kallon alqibla ba laula anni ra'aytu rasulullahi yace ba dan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka ba yace ni ma da ban aikata ba ya rawaitin shi ana hajjaj an anas bin sirina an anas bin yawa kamar da shi ma hammamu ya karbi shi daga anas dan sirina na'am yace hukuncin ko kuma bayani akan wanda bai yi nafila ba a cikin halin tafiya wato a gefen salloli na farilla ba kafin sallar farilla da kuma bayan sallar farilla wanda bai na fala baya ganin a yi na fala a wannan lokuta na'am falan arahu yusabbihu fi safari wa qala Allahu ajalla wa zikruhu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu hadithin ya habilu Sulaiman ya daga shi zuwa ga Asim ko shine ko yawa ibnu ab yawa ibn Asim shi ko zantar da shi yake cewa ibnu Umar yayi tafiya fa qala sai yake cewa sahibtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama inji ibnu Umar yace na abuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin halin tafiya amma ban ga shugaba sallallahu alaihi wasallam yana yin nafila a cikin halin tafiya ba wa qala Allahu jalla wa azza ubangiji yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ai hakika koyi kyakkyawa ya tabbata gare ku ga annabi sallallahu alaihi wasallama yawa an ce nan wajen a cikin halin tafiya ne an zo an yi sallah ta farilla kuma sai ya juyo sai ga abokan tafiya ko ya tashi yana nafila sai ga musu wannan hadisi ya ce ban ga manzo Allah yana yin nafila a cikin halin tafiya ba ma'anan nafila gabanin sallah ko bayan sallah rawatib da ake yin su na kafin sallah ko bayan sallah yawa har wani wajen yana cewa tunda ai ita an maka rangwame a cikin halin tafiya sallah ne raka'a hudu kai raka'a biyu yana cewa har in dai zan yi nafila a bayanta ko gabaninta to daga nan cika sallan mana yawa to shi sa su suke ganin cewa wanda za mu zo shi dai nan gaba mu je ibnu Umar da yake cewa na abuci shugaba sallallahu alaihi wasallama ban ga yana daɗi akan raka'a biyun nan raka'a biyu ba a cikin halin tafiya haka ma sayyidina Abubakar baya dadi kan raka'a biyu haka sayyidina Umar haka sayyidina Usman yace duk haka naga suna yi in sun zo suna cikin halin tafiya in an zo kaman an yi sallar isha to bala kuma a tashi ana sallar isha kuma a kawo nafila ba dama ai shari'a ce ma rangwame saboda kai matafiyi ne mashakka ta tafiya kai raka'a biyu in an zo an yi azhar ana raka'a biyun nan shikenan ila asar raka'a biyun nan kuma shikenan in za a yi nafila sai a bari sai cikin dare kuma tukunna na'am to kaga can babin wato ya kawo rashin yin nafila gabanin sallah ko bayan ta ko a cikin halin tafiya rashin yin nafila dan kuma wanda yi nafila a cikin tafiya amma ba a jifin salloli ba ba kafin salloli ba bayan salloli ba wa qabala ha da kuma gabanin ta yace to ai shugaba sallallahu alaihi wasallam yayi raka'atayil fajr a cikin tafiya yawa raka'atul fajr manzo Allah yayi su a cikin halin tafiya na'am kaga shi zai nuna cewa ita ta wanda ake yi kamar gabanin sallah ko bayan sallah ita ake magana a can amma sallar dare wannan duk sai kai sallolin ka na'am حدثنا
عن
عمرو بن
عدي عن عمرو
يوا عمرو بن دينار ne ko نعم
ما انبانا هن انه الله عليه
وسلم يوا انجي عبد الرحمن ابن ابي ليلى yake cewa babu wani da ya ba mu labari cewa ya ga shugaba sallallahu alaihi wasallam ya sallaci wadha umba ummahani ba zakara ita ummahani yar abu dalib ta ambata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raka'atin ba tace cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar da aka yi fatahu makkata ya shigo gidanta yayi wanka hayyi salla raka'a takwas sallar wadha inji ita ummahani yar abu dalib yar uwar sayyidina Ali yace ban taba ganin sai yana yin wata sallah ba mafi sauki ma'ana gajarta kamar wannan sallar da yayi sai dai cewa a cikin sallar yana cika ruku'u kuma yana cika sujjada yawa to kaga nan ya kawo mani kaga ai a cikin fatawa makata a cikin halin tafiya ake gashi an yi sallar nafila amma kuma ba a lokacin sallar farilla bane aka yi ta ko yawa kaga zai zama lokacin hantsi ne aka yi sallar wadha din na'am ibn shahab yace ya kai abdullahi bin amir zantar da shi cewa baban sa amiru yawa yi cewa ya ga ya bashi labari ya ga shugaba sallallahu alaihi wasallama sallar subhata bil layli yi sallar nafila da daddare ta safari a cikin halin tafiya ala zahrul lahirati akan wato a bayan taguwar sa haisu ta wadda harbi duk inda ta fuskanta da shi yana yin sallah na'am shi na ta tafiya haibara ne an ibn umara anna
rasulullahi
kana yusaddu ibn umar yace haƙiƙa nan haƙiƙa shugaba sallallahu alaihi wasallam kana yusaddu ala zahirir rahilatihi yana yin nafila akan dabbarsa haisu kana wujuhu duk inda wannan dabbar ta fuskanta amma yana yin imani ne ma'ana yana yin nuni da kansa yace kuma abdullahi bin umar shi ma haka yake yana yin imani ne ba tare da ya tsora gushinsa akan bayan dabbar ba yawa kamar nafila ne yanzu mutum ko yana cikin halin tafiya zai tafiya babu halin tsayawa sai kai nafilar ka a cikin mota amma ba tare da ka sanya goshinka a jikin mota ko dashboard ko kuma jikin sa tiyari ba sai ka dinga yin imani na'am
ba
wato alhamdulillah sai